America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an fahimci gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shirin na safiyar yau Laraba, 1 ga watan Yuni da shekarar 2025. Barkanmu da shiga sabuwar shekara da fatan Allah ya sada mu da alkhairin cikin ta. Amin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai.
To Zahra, ofishin Majalisar Dinkin Duniya mai bibiyar al'amuran ƴancin ɗan adam ya ce hare-haren Isra'ila yana neman durƙusar da tsarin kiwon lafiya baki ɗaya a Gaza. Amurka ta kai wasu hare-hare a yankunan da ke ƙarƙashin ikon Houthi a Yemen a daidai lokacin da ake fuskantar ta'azzarar tashin hankali a yankin. Sannan Faransa ta auna wasu maɓoyan ɗan ƙungiyar IS a Syria.
Kanin labaran kenan. Yayin da aka shiga sabuwar shekarar 2025, ɗan Nijar sun bayyana fatansu game da ƙasar a sabuwar shekara.
Kowa shiga mai kishin kashira ko cikin gari ko daji ka gane man da amugu ka saka kawai ka faɗi ko cikin ku kuma suke ka faɗi ga abin da wani akwai malamai akwai saraki akwai an kwamitin da su sa'ido wanda an ka ga wanda ba a rada shi ba a zo su kawai a faɗa musu.
Sannan yayin da ake raɗe raɗin cewa farfaɗo da aikin matakar man wari ya kawo rage a farashin litar mai, alƙaluma daga gidajen mai a sassan birnin Abuja daban-daban sun yi nuni da cewa an samu rage a farashin. Muna tafa da ƙarin bayani kamar kowace safiyar ranar Laraba. Yau ma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya, shirin da kan duba lamuran siyasa, cece kucen siyasa daga ƙasashe daban-daban musamman ma ƙasashen nahiyar Afirka. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya kuma da fatan an shiga sabuwar shekara ta 2025 lafiya. Ga labaran duniya. Hare-haren da Isra'ila ta yi ta kaiwa asibitocin Gaza da wasu wurare a kusa da su sun durƙusar da tsarin kula da lafiyar Gaza, a cewar wani rahoton da ofishin Majalisar Dinkin Duniya mai kula da al'amuran ƴancin ɗan adam ya fitar ranar Litinin. Rahoton mai shafi 19 ya gano cewa yanayin munanan hare-haren Isra'ila a asibitoci ko kusa da su ya yi sanadin lalata kusan duk asibitocin da ke Gaza, wanda ya haifar da ci gaban artabu a ciki da kewayen asibitocin. Kana ya takura wa tsarin kula da lafiyar ya kusa durƙushewa baki ɗaya. Matsalar ta yi muni gaske tun bayan watan Oktoban 2023. Kasancewar an yi ta kai farmaki wannan cibiyar lafiyar da tuni ta riga ta lalace, wanda ya sanadin kisan ɗaruruwan ma'aikata da ƙwararru a fannin kiwon lafiya, abinda mawallafan rahoton suka jaddada kenan. Rahoton ya ƙunshi bayanai daga ranar 7 ga watan Oktoban 2023, sa'ad da mayakan Hamas suka kaddamar da harin bazata a Isra'ila da ya kashe wasu mutum 1,200. Sannan suka yi garkuwa da akalla mutum 250 zuwa ranar 30 ga watan Yuni. Rundunar sojin Amurka ta ce sojojinta sun kai wasu jerin hare-hare da suka auna yankunan da ke ƙarƙashin ikon ƴan Houthi a Yemen a daidai lokacin da ake samun hauhawar tashin hankali a yankin. Cikin wata sanarwar da cibiyar tsara hare-haren Amurka ta fitar a ranar Talata, ya ce hare-haren sun afka babban birnin Yemen Sana'a da wasu wurare da ke ƙarƙashin ikon Houthi. Jiragen ruwan dakarun sojin ruwan Amurka ne suka kai hare-haren tsakanin ranar 30 da 31 ga watan Disamba. Sannan sun auna cibiyar tsara hare-haren Houthi tare da wuraren da ake sarrafawa da adana makamai, waɗanda suka haɗa da makaman mizar da jirage marasa matuƙa. Bisa bayanan sanarwar ta Amurka, ƴan Houthi suna kitsa kai farmaki ne daga gidajen da aka auna a hare-haren, wanda suka haɗa da farmakin da aka kai wa jiragen ruwan yakin Amurka da jiragen ruwan ƴan kasuwa a yankin tekun Maliya da tsibirin Aden. Wani mai magana da yawun Houthi ya ayyana hare-haren da rashin adalci akan ƙasa mai ƴancin cin gashin kanta ƙarara, da kuma bayyana goyon baya ga Isra'ila. Faransa ta faɗa a ranar Talata cewa ta kai wasu jerin har-haren sama a wasu matsugunan 'yan kungiyar IS a Syria. Ministan tsaron Faransa Sebastien Lecornu a wani sakon da ya wallafa a manhajar X ya ce a ranar Lahadi aka kai har-haren, sai dai bai bayyana takaimaiman wuraren ba a Syria. Matakin na kasar Faransa ya biyo bayan wasu har-haren da Amurka ta kai wa 'yan kungiyar na IS cikin 'yan makonni tun bayan da 'yan tawaye suka hamɓarar da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. 'Yan kungiyar IS sun karɓe ikon yankuna da dama a gabashin Syria da yammacin Iraki a 2014, wanda ya kai ga kasashen duniya suka mai da martani da Amurka ta kasance jagorar haɗakar da zimmar samun nasara akan 'yan kungiyar. To, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Aisha Ma'azu za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu fara da rahotonmu na farko. Yayin da aka shiga sabuwar shekarar 2025, 'yan Nijar sun bayyana fatansu game da ƙasar da ke ƙarƙashin mulkin soji, inda suka yi bitar yanayin da ƙasar ke ciki, kama daga matsalar tattalin arziki da uwa uba kuma matsalar tsaro da 'yan ƙasar ke fuskanta. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana da rahoton daga birnin Kwanni.
Shafaru Sarkin Shanu mai nazarin al'amuran ƙasa da ƙasa ne yana cewa ƙasar tana iya tsallake siraɗi bayan kammala hita daga ECOWAS a shekara ta 2025.
Abinda za ku gani nan 2025 don Allah ya gwada mana. In ya zamanto mun warware mun kare da duk wannan da ce gwamnati na washe na sai da yawo musamman 29 ga watan da aka yi aka niyan mu wace da mu da sai da yawo mu hita kakkaka mun muka hita jama'a za su ga shin ita nan da aka yi akwai alheri gare ta kuma mu abin mu kowa mutane su bayyana hankali kuma su yarda da abin da aka suka sa gaba su yarda shi ya zama gaskiya ba su yi shi ba dan su cuta mu wani kasa ba su yi shi dan su cuta mu al'umma kasar shi sun yi shi ne dan ci gaba kuma za a ga ci gaba in aka yarda za su gani shi akwai ci gaba kuma ci gaba
a cikin wannan lokacin ne na ban kwana da shekara 2024 waɗansu ɗan Nijar suka bayyana kalubale da ma tsadar rayuwar da suka huskanta a wannan shekarar ta bana duk da yake suna masu cewa alheri ya mai ke musu daga baya
ni ne dan talluma shago na Allah ba sai da ka abinci birnin Kwanni wasu shekara ga wanda ta wuce sai mu ce mun gode ma Allah domin Allah ya gwada muna an samu jaraba kuma jaraba wani abu ne bisa dan ci abinci ne an samu jaraba shine kalubale kuma daga baya Allah ka sauki an kai noma Allah ka ruwan sama an ka abinci sai da ba a zato
Adam Musamdi mai canji sabon tasha wannan shekara ta 2024 da ta gabata gare mu kalubale wanda an ka fuskanta muna gode ma Allah an fuskanci kashin kuɗi sosai an fuskanci talauci tsadar rayuwa musamman irin abinci da ya haɓaka ce wani ya ta'azzara a lokacin shekara ta 2022 da 2021 jakabi tana yi maka taima ce wani a yi azanci amma a 2024 to sai ka ruɓanya sannan kuma alhamdulillah Allah ya taimake mu kuma aka samu ruwa masu albarka
game da ko matsalar tsaro da ta kai wa 'yan ƙasar matuƙa gaya Lima Ahmadu ya soma da cewa sakon shugaban ƙasar ta Nijar shine su ci gaba da yin addu'o'i da saukar alkur'ani mai tsarki amma da sakin namuja idanu kenan ga abin da ke kai kobo a birane da ƙauyuka a wannan sabuwar shekara mai shirin kamawa yayin da sauran 'yan ƙasar ke nema Allah ya kawo wa ƙasar zaman lahiya
kuma a kiyaye da miyagu suna nan lallabe don kowa shi zan mai tishin kashira ko cikin gari ko da ka gane ban da amugu ka saka kawai ka faɗi ba shi aka wani zaka hodi ko cikin ku kuma suke ka hodi ga abin da wani shi kuma bai san kai ka hodi ba sai inda magana ta hito ba sai a zo a nemo shi ke amma ko ana yaki daji ana yi gari in an ga wanda a nugu ba a hadai ba kenan kaga su tuna daji ku sani ba kuma su barki ku sani ba amma duk wannan abu shina gare mu dan sun ce akwai malamai akwai saraki akwai an kwamitin da su sa ido inda an ka ga wanda ba a rada shi ba a zo su kawai a hada musu
sunana Jibrin Muhammad fata na shine Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma Allah ya tadda mu daga halin da muka ciki na hari zoke shiga cikin sabon yanayi mai dadi mai murna da muka samu kanmu a ciki. Allah ya bamu karshen gwiwa da mu da ɗan ƙasa gaba ɗaya da haɗin kai gaba ɗaya kuma duka.
Sana Muhammadu Kabiru. To fata na dai ina fata Ubangiji Allah ya kaddace wannan shekara ta zama alheri gare mu kuma Allah shi kamar doki mai albarka kuma Allah ya taimaka mana. Muna fata Allah ya ƙara mu zaman lafiya.
Shekara dai ita ce ta shirin ganin irin inda kasar za ta dosa a lokacin da za ta ci shekaru biyu a hannun sojojin kasar. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman bako ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ga Aisha Ma'azu ta sake dawowa da ci gaban labaran duniya.
Ana zaman ɗarɗar a Chadi inda masu hamayya suke kira da a gaggauta kawo ƙarshen gwamnatin riƙon ƙwarya sannan a soke babban zaben da aka gudanar a ranar 29 ga watan Disamba wanda ƴan hamayyar suka ce mutane sun ƙaurace masa sosai. Hukumar zaben ƙasar Chadi ta yi alƙawarin ƙidaya ƙuri'u tare da bayyana sakamakon zabe. Tana mai cewa kurakurai ba za su yi tasiri akan sakamakon zaben ba. Cikin harshen Faransanci Hassan Baira, mataimakiyar shugaban hukumar zaben Chadi ta ƙasa wato National Agency for the Management of Elections ko kuma ANGE a takaice, ta faɗa wa manema labarai a babban birnin ƙasar ta Chadi N'Djamena cewa
L'Agence Nationale de Gestion des Élections
an fara ƙidayar ƙuri'u bayan da aka gudanar da zaɓe a ƙasar da ke yankin Afirka ta tsakiya a ranar Lahadi. Daga Mumbai zuwa Nairobi, al'ummomi a faɗin duniya sun fara murnar shiga sabuwar shekarar 2025 da wasannin tartsatsin wuta masu ban sha'awa da ninkaya cikin ruwan kankara. Auckland ta kasance birnin farko da ta fara bikin. Ƙasashen da ke yankin tekun Pacific ne suka fara kada kararrawar shiga sabuwar shekara inda aka shiga tsakar dare a New Zealand sa'o'i 18 gabanin fara wasar balambalan a farfajiyar Times Square a New York. Yaƙi ya hana bukukuwan sabuwar shekara a 2025 a wurare irin su Gabar ta Tsakiya, Sudan da Ukraine. Samoa da ke Amurka zai kasance cikin wuraren ƙarshe da za su marabci sabuwar shekarar da bambancin sa'o'i 24 cif bayan ƙasar New Zealand.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Irin cewa farfaɗo da aikin matatar man wari ya kawo rage a farashin litar man ƙasa. Alƙaluman gidajen mai a sassan birnin Abuja daban-daban sun yi nuni da cewa an samu rage a farashin litar mai ne a cikin kwanaki 3-5 da suka gabata. Daga Abuja wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta aiko mana da ƙarin bayani.
Al'alma da muka tattaro daga gidajen mai sun yi nuni da cewa farashin litar mai a birnin tarayya Abuja na tashi ne daga naira 120 zuwa naira 193. Farashin da ya sha bamban da na gidajen man Salbas sai kuma NNPC da suke sayarwa akan naira 965 daga kwanaki 3 da suka gabata ya zuwa yau kamar yadda za ku ji bayani.
Litar mai a AYM shafa yanzu a nan Abuja 1020 naira. Mun koma wannan farashin ranar 22 ga wannan watan Disamba.
Sunana Ali Muhammad Jigor, mai aiki da Azman Oil and Gas da 11 Abuja. Mun rage kuɗin mu daga 1,050 zuwa 1,030. Yau kwana huɗu ne da suka wuce kenan.
Sunana Muktar Halilu Mujibu. A yau na sha mai a gidan mai na Salbas a nan garin Abuja naira 980.10.
Tun bayan da labarin farfado da aiki tace danyen mai a matatar man wari ya kara da kafafen yada labarai ne masu ruwa da tsaki daga sassan Najeriya daban-daban ke marhaban da wannan cigaban duk da cewa akwai wasu mutane da basu gamsu da gaskiyar aikin ko dorewar shi ba. Babban jami'i a kungiyar dalalman fetur ta Najeriya wato Ipman Alhaji Zaman Mustafa ya bayyana cewa
a gaskiya shi tashin matatun fetur na kasa kamar na Port Harcourt da Warri ba karamin bunƙasa wadatar mai in zai yi ba bayan dan gode refinery tana aiki don sanin din wannan dole za a samu sauki saboda kowaye zai dinga kokari ya ga cewa kayan da yake samu yake tacewa zai samu ya samu wanda za su iya saya wannan competition din lafiya zai kawo mana sauki kun kika lura da muna sayan mai a dan gode refinery wajen 1,100 yawan wayi gari mai ya sauka refinery ma tana sayarwa wajen kusan naira 900 ba naira daya wannan amma zaka saya bulk wanda yake 2 million ne amma saukin zai yanzu haka koda mota daya zaka saya zaka iya samu 920 930 haka to farashin da muke sayarwa ko ya dangana ga gunda gidan banka yake yanzu kaman a Abuja zaki lura cewa cikin November nan numbers na mu safe da kaya wajen 1,150 amma yanzu kike ta zaga zaki samu rana sayarwa kasa da 1,030 yanzu haka yanzu fara cire petrol ba kalanzir da gas da sauran wasu kayayyaki ne ina ganin FCC tin sai ta tashi fully ta fara producing din petrol yanzu dai mu ba ba mu dama mu sai kaya a wajen nasu ba amma muna kyautata zancen cewa a cikin dan gajeren lokacin muka shiga 2025 za su yi including namu independent marketers ma su fara daukan kaya
shugaban kamfanin man petrol na Nigeria wato NNPCL Malam Mili Kyari ya jaddada irin aikin da matatar na wari ke yi a halin yanzu
mun kammala gyaran wani sashin da ake kira shi crude distillation unit ko kuwa area 1 muke kira shi wannan sashin abin da yake yi shine ya sarrafa ya fito da diesel kananzir nafta da kuma ya bada daman a fito da fuel oil so wannan nafta shi ake kwasa sa wani inji kuma shi kuma sai ya kawo blend abin da ake kira shi wata kaya shi da za ka kara sarrafa a fito da man petrol wannan abin da muka aiwatar shine yanzu za ka ga injiyo din wannan refinery a kasuwa kananzir dinta za ka ga nafta wanda kila mu ma sai da shi kasashen waje da kuma fuel oil din so changing da ya kawo shine na farko za a samu rangome na farashi insha Allah kusan za a ci an sabanta wannan refinery da karafun da injina da suke ciki saboda haka ba mu da wani shakkun insha Allah ayyukan da aka yi mun san cewa za ta daure refinery nan a tace za ta yi aiki na biyu me ake bukatar refinery ta aiki a samu mata crude oil kuma shi hanyar da yake kawo mata crude oil daga escrow zuwa warin na mun tabbata tana nan tana daure har yanzu tana kawo mata crude oil wanda ake tasarrafa kowane wata
a game da yuwar fara aikin sauran mutatan man petrol na Najeriya da suka daina aiki a baya Malam Mili Kyari ya kara da cewa
ba mu so mu sa rana insha Allah ina tabbatar miki cewa ayyuka sun yi nisa ba za mu sa rana ba kuma shi ma za mu ba mutane mamaki kasa za ta amfana har da na Kaduna
a baya dai kamfanin NNPCL ya danganta rufe mutatan man kasar guda hudu da kalubale da ake fuskanta wajen isar da danyen mai zuwa waɗannan mutatan saboda yadda masu fasa bututun mai suka lalata su lamarin da ya kai ga samun gazawa a yawan danyen mai da ake iya tacewa a waccan lokacin Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Halima Abdulrauf ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya shekara ta 2024 dai ta so mu adabu a cikin shirin na wannan makon za mu kawo muku wasu muhimman al'amura da suka faru muka kuma kawo muku a cikin shirin a wannan shekarar mai karewa jama'a assalamu alaikum shekara ta 2024 ta soma ne da cece kuce kan kasafin kudin Najeriya inda yankin arewacin kasar yayi korafin rashin adalci wajen raba ayyukan da ke cikin kasafin kudin na shekarar ta 2024 bayan da tuni majalisar dokoki ta amince da shi kuma shugaba Bola Tinubu ya rattaba masa hannu zuwa doka
yayin da ƴan Najeriya suka ji yawan kudin sama da trillion 28 kowa yana ta murna amma daga baya ba an bincika sai aka tada cewa wannan kasafin kuɗi mafi yawansa ya tafi bangarori guda ɗaya ko bangarori guda biyu mafi yawan ya tafi bangaren da shugaban ƙasa ya fito a turance wanda ake kira Southwest bangaren jihohi na Yarbawa jihar Lagos Oyo Ondo Osun Ogun da Ekiti sai daga baya kuma kaso mafi yawa na biyu ya taho daga bangaren da shugaban majalisar tarayya ya fito shine Godson Ofadio, shine ake kira South ko kuma yamma mafi yamma da ya tsara da Rivers, Cross Rivers, Bayelsa, Delta da kuma Edo, jihohi guda shida. Northwest ita ta bada ƙuri'a na APC sama da kashi 1-3 na Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, amma abin mamaki wata jiha daga ɓangaren Northwest ita ce Zamfara. Aka fara bincikawa kamar ɓangaren education, ɓangaren tsaro da ɓangaren kuma agriculture, ma aka samu cewa wani ɓangaren ma ba a sa musu komai ba. To wani lokaci sai abin ya ban mamaki, ‘yan majalisa da ake tura su su je su wakilci jama'an jihohinsu, bacci suke yi ne, rashin bincike ne ba sa yi, har a gama irin wannan abu ba za su tantance su ga cewa me wa irin kaso aka musu a jihohinsu ba.
Mataimakin shugaban kwamitin majalisar dattawa kan kasafin kuɗi Sanata Ali Ndume ya ce lamarin ba haka yake ba.
Muna da lissafi, muna yi kamar nukam da sauran ma, to ya za a yi a ce ma wani ya kawo magana aicha ɓangaren inda Opabio yake an yi kaza 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 kaza, shi a zaman shugaban majalisa yana da nashi, to amma mufa speaker daga arewa yake, shi mai kasafa kuɗin ma a majalisar wakilai daga arewa yake, ni kaina daga arewa nake, deputy senate president daga arewa yake. To haka kawai muna zaune sai a ce ana warewa ana kashefin kuɗi, in mu ne ma muke kenan. To in daga ɓangaren zattarwa ɗin ne, shi minista na kasafin kuɗin ma shi ɗan Kebbi ne, ɗan arewa. Minista na agric da ake zargi cewa an yi wani abunan ma shi ma ɗan arewa ne. Karamin minista ma na wurin ma shi ma ɗan arewa ne.
A ranar 15 ga watan Janairu kuma kamar kowace shekara, rana ce ta tunawa da kashe premier arewacin Najeriya na farko sa Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto, da kuma gudunmuwar da ya bayar wajen shata tsarin mulki da demokradiyya a arewa da ma Najeriyar baki daya.
To sa Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto mutum ne wanda yake a lokacin da yayin mulki al'ummar shi suna so ne, yana so su, yana da kaihin basira da kaihin tunani. Manufa ta arewa ta ci gaba yanda za ta iya takara da sauran ɓangarori daban-daban na Najeriya ba da an kwari ta ba. A arewacin Najeriya ko ƙabilar ka bambanci ko bambanci na addinin ka, wannan ba ta tattauna izalin ce ka. Za ka yarin gumi kowa shi ya sa irin su makiyar audubu ba suke kusa gare shi, kuma shi ya sa da aka zalunce su an ka kashe shi da kiristocin arewa da musulman arewa, ko waɗanne suna ganin sun yi babban rashi.
A ƙarshen watan Janairu ƙasashen Nijar, Mali da Burkina Faso suka ba da sanarwar ficewa daga ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko CEDEAO, biyo bayan takunkuman da ƙungiyar ta ƙagabawa Nijar sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi wanda ya hambarar da gwamnatin zaɓaɓɓen shugaba Muhammad Bazoum.
To wannan mataki ya yi daidai da abinda al'ummomi suke jira, saboda ka san tun da aka yi juyin mulki 26 ga watan Yuli, an ma ƙasar Niger wasu kakoban matakai har da ma wato rihe iyaka da sauransu da aka yi tsakaninmu da Benin da ƙasar Nigeria. To kuma sai ma har watan Disamba kadai, 10 ga watan Disamba, wai ita CEDEAO din wai ta ma lura da Niger an yi juyin mulki, kuma ta yarda da magabatanta wanda suke bisa kan karagar mulki a halin yanzu.
Lallai wannan yunkuri na maida agogo baya da waɗannan ƙasashe sun kai, sai mu ga cewa da abu ne wanda zai kawo ma ƙasashensu matsaloli. Sabili da 'yan kadiba waɗanda ƙasashe guda uku, wato duk cikin ƙasar ECOWAS, duk cikin ƙasashen CEDEAO su ne na baya cikin sahu, su ne jerin baya, su ne baya ga tattalin arziki, su ne baya a zahiri ga arziki. Don haka yau su da abaya ɗin su ce sun yi ta cikin wannan wato haɗin gwiwa da an kai na neman ci gaban ƙasashen CEDEAO, wato mai da ƙasashensu baya ne.
A farkon watan Fabrairu, 'yan Najeriya sun soma korafi kan matsin tattalin arziki da aka alakanta da matakin gwamnatin kasar na cire tallafin man fetur, tare da gudanar da zanga-zanga a wasu yankuna duk da yake bata gane fadin kasar ba.
Muna yi ne saboda abinci yayi tsada kuma gwamnati ba ta yi mana komai ba, muna neman rangwame ne na kayan abinci. Dan Allah muna son gwamnati ta yi kyakkyawa ta duba abinda muka taso da shi yau da safe ta kawo mana sassauci a cikin lamarin mu.
Abinci yayi tsada, shinkafa 2000, garin kwaki 1000, garin masara 1500, ana sayar duka dukowa na sayar abin da ya gada ma gashi muna February, abincin gona na fitowa komai na tsada ne tun da na fita duniyan nan. Ni ne ban taba ga irin wannan ba.
Na farko gwamnati ta san yadda za ta yi kayan abinci ta karya shi. Kamfanin da suke na cikin gida suke production na abin su ba su support na su abinci da a karyayyen kuɗi. Misali Dangote yana yin taliya, Abdulsamad yana yin taliya, yana yin makaroni, suna yin mai. Gwamnati ta jito kuɗi ta ba su ce gashi nan ku mana producer abinci a kan lokaci. Ta bazo shi kasuwa ta karya shi ta ce kai ya wuce kama.
A farkon watan Maris kuma ƙungiyar ECOWAS ko CDAO ta dage takunkuman da ta kagaba wa jamhuriyar Nijar sakamakon juyin mulkin soji. Tare da ci gaba da tattaunawa kan yiwuwar sake hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum. A cikin watan na Maris ne kuma gwamnatin mulkin sojan Niger din ta bada sanarwa na yanke alakar soji da kasar Amurka.
Mataki wanga wanda gwamnatin Niger ta dauka mataki ne wanda yake mun jima muna jiran shi. Mun yi farin ciki kware mu abinda suke yi cikin wannan kasar habba mu sani ba kuma bamu gan shi ba. Mu mun so lokacin da aka kore na taro France ma a gama tare da su kamar a kore su.
Sunan na isu su ne. To sai mun san ma abinda suke yi ba. Da ganin kaga gara ma ta yi ya yi zaman alheri da zaman sun.
Kiyawan mutane da suna amfana da su in ka biyo kanin garin agar sai suke mutane da sun yi aban alheri ta kasan su bisa ayyukan da suke kai ba ana ba gwamnati da kiran mun taukai. Paske ita ta san me take ji in tabbata kiran mata kai wa'annan mutanen da suka rasa aikin su so sai a diba a gani adadin su nawa ne kuma a samu a kai su wasu ayyuka daban wanda za su kamawa amma yayi musu wani gurbi.
American suna da amfani cikin kasar ga gaskiya ne tunda gaskiya suna taimaka mana bisa harkar tsaro in ka doka bisa harkar ta'addanci ma gaskiya nan Niger abin ya rage amma ni dai gaskiya korusu ni ban ga amfani korusu ba gaskiya fi su billah ya kamata dai wanga so zana mu su samu su daidaita tsakanin su da turan ga duka gaba ɗaya ba suna tallafa mu yaman tsaron mu da kan ki fiye ga da bamu da toma ga kuma jaye wasu gaskiya bar mun koma bayani a bisa harkar tsaro gare mu nan musamman Niger
sanda sojan Faransa da sojan Niger Amerika da Togo sune aka zaba kawo masu shedu yanzu abin ya bani mamaki da haka yawa.
Masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku ci gaban wannan shiri. A madadin duka abokan aiki Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To zar a takaice hare-haren da Isra'ila ta yi ta kaiwa asibitocin Gaza da wasu wurare a kusa da su sun durkusar da tsarin kula da lafiyar Gaza a cewar wani rahoton da ofishin Majalisar Dinkin Duniya mai bibiyar al'amuran 'yancin 'yan adam ya fitar a ranar Litinin. Rahoton mai shafi 19 ya bayyana cewa tsarin munanan hare-haren Isra'ila a asibitoci ko kusa da su ya yi sanadin lalata kusan duk asibitocin da ke Gaza wanda ya haifar da ci gaban artabu a ciki da kewayen asibitocin. Kana ya takurawa tsarin kula da lafiyar ta ya kusan durkushewa baki daya. Sojojin Amurka sun ce dakarunsu sun kai wasu jerin hare-hare da suka auna yankunan da ke karkashin ikon 'yan Houthi a Yemen a daidai lokacin da ake samun karuwar tashin hankali a yankin. Cikin wata sanarwar da cibiyar tsara hare-haren Amurka ta fitar a ranar Talata ta ce hare-haren sun afka babban birnin Yemen Sana'a da wasu wurare da ke karkashin ikon Houthi. Faransa ta faɗa a ranar Talata cewa ta kai wasu jerin hare-haren sama a wasu matsugunan 'yan kungiyar IS a Syria. Ministan tsaron Faransa Sebastien Lecornu a wani sakon da ya wallafa a ta manhajar X ya ce a ranar Lahadi aka kai hare-haren CDB bayyana takaimaimin wuraren ba a Siriya.
To masu sauraro da haka muka sa karshen shirin namu ne yanzu sai kuma anjima idan Allah ya kai mu da hantsi misalin karfe 8:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wanda daidai da karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu da maimaitin shirin. A madadin Aisha Ma'azu da take ni gabatar da shirin da Fiona wa Mainan Dudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Da fatan za a yi bukukuwan sabuwar shekara lafiya. Sai anjima idan Allah ya kai mu.